kike ce farkon kauna zabe raina kin zan ba ki shikin so mai bani agaji
kai ne farkon kauna zabe raina ka zan ba ki shikin so mai bani agaji
ina sharuwan zuba ruwan zuba na su sai na fada miki ba na fushi da ke zan doka tambura wi rawa da ke muna farin ciki hiran wa a wasake
da saka gane so da kai kai dai nake babban farin cikin na da wani da kai ko wace safiya sai na kira waya in tambaya ga kai fatan lafiya ka
ke ce farkon kauna zabe sanke shine magani na
na sha ta fiya dan na kai gare ka masoyina kuma na chaba karawiya dan na hade da kai in bayyana bana jin ko da kira sai san kaya cika kalbuna yanzu
kike damuwa anake kin ga ban ga guri na zama ba zan yi shawagi ko cikin daji inda ke kyau ba na ke naje ba bani a kasa bani a sama ina ganki ba zan dawo ba gonki zan tsaya ko a gidan na haya ina aje ki ba kyake zama ba
more music of house of songs.